This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan dare, da fatan mun sake samun ku lafiya. Sunana Sarfil Hashim Gumel tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muka sake dawowa a wannan shirin na daren yau Talata, 16 ga watan Yuli shekarar 2024. A cikin shirin za a cewa yayin da wasu matasa ke yunkurin shiga zanga-zanga a Najeriya, rundunar 'yan sanda ta ce a shirye take ta kare lafiyar dukiyar al'umma. Haka kuma za a cewa Majalisar Dokoki ta jihar Kano ta amince da wani ƙudurin doka da ya ba damar ƙirƙirar da masarautu uku masu daraja ta biyu a jihar. Sai kuma shirin Allah ɗaya gari bamban da Ramatar Garba za ta kawo mana. Haka kuma za mu buɗe muku layin waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Maudu'inmu na yau shi ne, ya kuke kallon kiraye-kirayen shiga zanga-zanga da wata matasa ke yi a kafofin sada zumunta? Lambar da za a kira ita ce alama tarawa 1-202-980-6850. Amma ba duka sai an fara da shan labaran duniya tukunna.
To jama'a, assalamu alaikum. Wasu hare-haren sama da Isra'ila ta kai sun halaka mutum kusan 60 a kudanci da tsakiyar yankunan zirin Gaza, a cewar jami'an lafiya a yankin na Falastinawa. Hare-haren na zuwa ne yayin da dakarun Isra'ila suke kokarin kawar da mayakan Hamas waɗanda take zargi suna buya a ungonin da ke da cunkoso. Rahotanni sun ce hare-haren na Isra'ila sun fada akan akalla wurare 40, ciki har da wasu gine-gine da ke dauke da ababen fashewa. Hamas na zargin Isra'ila da zafafa hararanta a 'yan kwanakin nan a matsayin wata dabara ta kassara matsayar tsagaita wuta da ake kokarin cimma. Ita dai Isra'ila ta ce hararan nata kokari ne na kawar da mayakan na Hamas. 'Yan sanda a Kenya sun yi ta jefa hayaki mai sakwalla don tarwatsa masu zanga-zanga a Nairobi da wasu biranen kasar. Masu boron na zargin shugaba William Ruto da rashin shugabanci na gari, inda suke kira da yi murabus. Birnin Nairobi, 'yan kasuwa sun rufe shagunansu gudun kada a yi musu sata, kamar yadda aka gani a zanga-zangar da aka yi a makon da ya gabata, a lokacin da masu boron suka dunguma zuwa gidan Majalisar Dokokin Kasar, lamarin da ya kai ga mutuwar mutane da dama. Masu zanga-zanga sun rufe hanyoyi a yau Talata, ciki har da babbar hanyar Namanga da ke wajen birnin Nairobi, inda suka kunna wuta. Bayan da ya sauke Majalisar Ministocinsa a makon da ya gabata, Shugaba Ruto ya alƙawarin nada sabbin ministoci waɗanda ya ce za su kunshi wakilai daga dukkan ɓangarorin ƙasar. Jami'an tsaron farin kaya a nan Amurka sun nuna goyon bayansu ga sauran hukumomin tsaron ƙasar yayin da suke fuskantar suka bayan da wani ɗan bandiga ya yi yunƙurin halaka tsohon shugaban Amurka Donald Trump a ranar Asabar. Jami'an sun kwatanta lamarin a matsayin wani abu da ya nuna gazawarsu, duba da cewa su aka ɗora alhakin kula da lafiyar shugabannin ƙasar. Bisa yadda aka tsara, an barwa jami'an tsaron farin kayan alhakin kula da farfajiyar inda Trump yake gangamin yakin neman zabensa, yayin da rufin gidan da ɗan bindigar ya hawaye harbi na ƙarƙashin kulawar 'yan sanda.
The American people can rest assured that we will leave no stone unturned.
Daraktan hukumar da ke binciken manyan laifuka ta FBI Christopher Wray kenan yake cewa, muna tabbatarwa da Amurkawa cewa sai mun ga abin da ya ture wa buzu naɗi a ƙoƙarin da muke yi na gano yadda wannan al'amari ya faru. Wasu malata taron gangamin yakin neman zaben na Trump sun ce sun yi kokarin jan hankalin 'yan sanda a lokacin da suka hango dan bindigar akan rufin gidan da yayi harbin. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Dakarun Rasha yau Talata sun ce makamansu na kare hare-haren sama sun lalata wasu jirage mara matuka guda 13 da Ukraine ta harba musu, yayin da hukumomin Ukraine da ke kan iyakar kasashen biyu suka ce harin yayi wa Rasha barna. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ce sun lalata 9 daga cikin jiragen mara matuka a yankin da ake kira Rostov, kuma hukumomi sun ce babu wanda ya ji rauni sanadiyar hare-haren.
Struggling with manpower shortages, overwhelming odds, and uneven international support,
wakilin kamfanin jallancin labarai na AP kenan yake cewa, yayin da Ukraine take fama da karancin sojoji da rashin samun cikakken tallafi daga kasashe, kasar ta mai da hankali wajen kere-kere na fasahar jirage mara matuka. Rashar har ila yau ta ce ta daƙila wasu hare-haren jirage mara matuka a yankunan Belgorod, Kursk da Zoronez. A yau Talata, hukumomi a Pakistan sun ce wani hari da wasu 'yan bindiga suka kai a wani ɗan ƙaramin asibiti a arewa maso yammacin ƙasar ya halaka fararen hula 5 da sojoji 2. Kafar yaɗa labaran dakarun ƙasar ta rawaito cewa waɗanda harin ya ritsa da su sun haɗa da wasu mata biyu ma'aikatan jinya da yara biyu da kuma wani mai gadin asibitin wanda ke gundumar Dar al-Ismail Khan. Rahotanni sun ce jami'an tsaro sun yi arangama da maharan inda su ma suka halaka 3 daga cikinsu. Zuwa lokacin haɗa wannan rahoto, babu wata ƙungiya da ta ɗauki alhakin kai wannan hari, amma hukumomin ƙasar ta Pakistan na zargin rashin ƙungiyar Taliban da aka haramta a ƙasar.
Labaran duniya kenan aka saura daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yayin da matasa a Najeriya ke ci gaba da harma shiga zanga-zanga gama gari a ƙasar, jami'an gwamnati da hukumomin tsaro na ci gaba da aiki a bayan fagen tabbatar da kare lafiyar dukiyoyin al'umma. Wakilinmu na yankin Najeriya, Dr. Lami da Abubakar Sokoto, ya aika mana da wannan rahoto.
Wannan lamarin da ya ɗauki hankalin ƙasashen duniya daban-daban, maimakon kuma hukumomi a ƙasar ta Najeriya su fito fili su yi cikakken bayani dangane da batutuwan da 'yan Najeriya suka bijiro da su kan wannan zanga-zanga, kamar yadda masu sharhi a kan al'amuran yau da kullum ke faɗi. To sai dai kuma kwatsam jami'an tsaro a ƙasar sun fito sun bayyana cewa suna ci gaba da yin shirin kota-kwana, musamman kan abin da ka iya biyowa baya. Da hakan ya sa na tattauna da kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar Rivers, Ola Tunjidisu, ya ce yana cewa ne mun samu bayanai na sirri kuma kowace hidikwatar tsaro na jihohi suna sani kuma an ɗauki matakai, sannan kuma mu a jihar Rivers mun riga mun shirya kuma muna tattaunawa da shugabannin matasa da kuma shugabannin jama'a domin jin kunnen matasa, saboda kada su tada zaune tsaye. A shirye muke mu kula da rayuka da dimbin dukiyoyin jama'a. Jami'anmu a shirye suke, suna da kayan aiki, sannan kuma suna da horo. Za mu fuskanci kowane irin kalubale a sassan jihar Rivers.
Unlawful activity we have them have been brought to us.
Da haka kuma ya sa na tattauna da wasu 'yan yankin na Niger Delta da ma mazauna yankin dangane da wannan zanga-zanga ta gama gari, wanda yake dai a baya malaman addini na musulunci da na Kirista suna ta kiraye-kiraye da kada a yi wannan zanga-zangar. Ga abin da suke cewa,
the truth of the matter is that we cannot shy away from responsibilities.
Wannan yana cewa ne sunana Dick Saro ne, kuma gaskiyar magana shine ba a yi ma 'yan Najeriya abin da ya kamata ba, musamman ta bangaren tsadar rayuwa. Kuma abubuwan da ke faruwa a yanzu a Najeriya san ba demokuraɗiyya ba ne. Dalilin da ya sa jama'a kenan suka shiga cikin halin da suka shiga, ta yaya ana cikin wannan halin, za a saya wa shugaban ƙasa jirgin sama? Ai, wannan murenin hankali ne. Dukansu sun ware ma kansu kuɗaɗe ba tare da la'akari da halin da ake ciki ba.
If the president approves.
Ita ma wata 'yan yankin na Niger Delta da ke da suna Tina ta ce,
the way the country is going on, the way the state of living is.
Rayuwa ta yi tsada matuƙa a yankin na Niger Delta, kuma wannan matsala ba ƙaramin tashin hankali ba ne. Gashi ba ruwan sha, ba tsaro, ga tashe-tashen hankula a sassa daban-daban na ƙasa. Su ma wasu 'yan arewacin Najeriya da ke zaune a jihar Rivers ga abin da suke cewa.
Zanga-zanga ta zama ɗan Najeriya alkhairi, to wallahi na goyon baya 100%. In kuma za ta zama aka san haka, to Allah za a bani abin da ya zama alkhairi.
Sunana Alhaji Mu'azu Salih Shehu Dumbula, ni mutum karamin kuma tsanyawa ne a jihar Kano. Har ko da yaushe matasa an kasa saba musu aikin ayyukan yi. A kowace shekara idan ka duba kowace jami'a take Najeriya ɗalibai nawa take yayi ba, amma gwamnati babu aikin yi. Kamfanoni gaba ɗaya, kamfanonin da suke arewa, musamman mu arewa, arewacin Najeriya, babu wani kamfani guda ɗaya wanda yake existing wanda yau za a ce za a ɗauki matasa ayyukan yi.
Sunana Abubakar Sadiq Maidamba. Gaskiya wannan zanga-zanga shirye muke mu ba da haɗin kai gare ta, saboda cikin yanayin ƙunci wanda gwamnati ta samu.
Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka, daga Port Harcourt, Nigeria.
To madalla a gaida Labid Abubakar Sokoto. Idan muka leka jahar Kano kuwa, majalisar dokokin jahar ce ta amince da wani kudirin doka da ya bar dama kirkiro da masarautu guda uku masu daraja ta biyu a jahar. Sai dai masana sun ce matakin zai bude sabon shafi na takaddamar siyasa wanda za ta dabebe sha'anin masarautu a jahar. Muhammad Ibrahim Kuri na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton.
Yan majalisar dokokin na Kano bayan karatu na biyu akan daftarin dokar a wata lata sun amince da shi ya zama doka, inda a cikin ta aka kirkiro da masarautun gaya da karaye da rano kowannan su masu daraja ta biyu kuma suna karkashin kulawar sarkin Kano. Mame Bello Butubutu da ke zama mataimakin shugaban masu rinjaye na majalisar yayi karin bayani.
Saboda tarihi da muke son maintain na wancan gurare shine yana da kyau sarki ya samu su manyan mashawarta na kusa da shi wanda ba sai ya tara hakimai gaba daya ba. Wannan ita kawo hikimar cewa to mu dauko wancan tarihi na sarakunan nan shine sarkin Rono, sarkin Ga da sarkin Kare. Wace to ya kamata a samu musu matsayi su zama masu daraja ta biyu don kuma wasu shawara da duk wani abubuwa in aka taho za su fara zama su tunasu na su ga kuma za su ba gwamnati shawara.
Masanin tarihi Farfesa Tijjani Muhammad Naniya ya yi tsokaci game da wannan al'amari.
A tarihi abin daman da aka nuna da rano da gaya da kara daman sarakuna ne da su domin su ba kama su aka yi da yaƙi ba a tarihi. Aminci ne da neman kariya da kuma girmama juna da haɓakar da Kano ta yi ya sa suka danka kansu a hannun kan da lura da su. Saboda haka abin da aka yi yanzu ci gaban wancan abu ne da ya to fiye da shekara 500 da ya ta wuce. An yarda da wannan matsayin nasu na ƴanci da suke da shi na matsayinsu na sarakuna, wanda ya nuna cewa sarkin Kano ba zai musu shishigi wajen al'amuran da ya shafe su ba, sai dai abubuwan da in za su kawo ɓaci ne a zamantakewa. Shi ne shi ma sai an zauna wajen tattauna a majalisa ta sarakuna ta Kano, sannan a kawo abin a kawo magana, amma ba za a yi musu shishigi wajen tsarin abubuwan da suke gudanarwa ba. Hatta ma irin tarukan da za su yi ko na daba ko na wani abu Kano ba za ta yi musu shi a cikin sa ba.
Gabanin rushe su a watan Mayun da ya gabata, masarautar Gaya da Karaye da Rano na da kimanin ƙananan hukumomi goma a ƙarƙashin su, amma rage musu daraja a wannan sabuwar doka ya sanya Gaya da Rano na da ƙananan hukumomi uku kowaccensu, yayin da masarautar Karaye yake da guda biyu. Shin ko wannan mataki na majalisar dokokin Kano zai kawo ƙarshen dambarwar siyasar da ta dabaibe tsarin masarautun jihar Kano? Masanin kimiyyar siyasa Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa na cewa
zai yi wahala bisa hasashe al'ummar waɗannan yanki su ji daɗi, saboda da a ce da aka dawo da Sanusi a ce sauran sarakunan duk su dawo yanda suke kamar da daraja ta biyu, amma sai aka ce a rushe sama. Yanzu kuma da aka tashi naɗa su sai aka farfasa su, fasawar da sarkin Kano iji ba daɗi baya so ai su sai aka yi musu, shi kuma aka dawo masa da abin da yake so. Wannan ban yi zaton waɗannan al'ummar za su gamsu da haka ba. Saboda haka wannan sabon shafin da barwa zai buɗe ba fagen siyasa.
Wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da ake ci gaba da kafa sabon tarihi a Kano, inda Malam Muhammadu Sanusi na biyu da Alhaji Aminu Ado Bayero kowannan su ke tafiyar da harkokin mulki a fadar sa tare da hakimai. Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To a gaida Mahmud Ibrahim Kwali, wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. To a nan Washington DC agogon mu na cewa ƙarfe 4:44 na yamma. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Wani garin da a ce kurba manya na zalla,
wani gari
bai kai gabas da nisa ba,
wani gari
bai canja ja a suna
madalla. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah ɗaya gari bambam.
Wani garin
wannan makon yaya ta zango a birnin Salzburg na kasar Austria, inda wasu bakaken fata musamman waɗanda suka fito daga kasashen Afirka suka haɗa wani kasaitaccen biki a ƙarshen makon da ya gabata. Sun miƙa goron gayyata ga kowa da ke zaune a ciki da ma wajen ƙasar ta Austria, kowace ƙasa da abin da ta yi amfani da shi a bikin don nuna irin baiwa da daraja da kuma arzikin da Allah ya huwace wa nahiyar ta Afirka.
Na tallata kayan ado na mata a bikin a ƙoƙarin da muke yi na ganin al'adunmu sun ci gaba da samun karɓuwa a kasashen Turai kamar yadda mu ma muka arin tufafinsu.
To an dai baje kayayyakin al'adu na ado da nau'in abincin gargajiya kala-kala, masu yin kitsan gargajiya na taso. Ga makaɗa da masu goge ya zuwa kunshi da kayan ado na mata da na maza a yayin wannan bikin. A biyo mu don jin yadda wasu 'yan Afirka masu kishin ƙasa ke son sauya tunanin waɗanda ke wa nahiyar kallon ƙasƙanci a cikin shirin da ni Ramatu Garba Baba zan gabatar. To kara martaba da kara al'adun Afirka shine taken bikin. Masu kallon kayan ƙawa na tufafin gargajiya na 'yan Afirka su suka so mu buɗe filin inda zankaɗa-zankaɗen 'yan mata daga sassa daban-daban na Afirka suka caɓa ado sanye da tufafin gargajiya suna tafiyar ƙwalisa. Afaf Abdul'al na ɗaya daga cikinsu.
Mun zo bikin don mu tallata kayan ado na gargajiya a ƙoƙarin da muke yi na son ganin al'adunmu sun ci gaba da samun karɓuwa a kasashen Turai da ma duniya baki ɗaya. Muna alfahari da tufafinmu na gargajiya, shine mutuncinmu kuma shine tarihinmu.
Jam kaɗan da gabatar da tufafin aka samu cinkoso a shagon da ake sayar da tufafin da aka tallata.
Ɗaya daga cikin dogon rigunan da na tallata na yadin Kampala an sayar da kowane guda kan €200.
€200 kamar yadda aka ji aka yi ta sayar da doguwar riga ta mata, wato kwatankwacin ₦200,000 da 'yan kai kenan a kudin Najeriya. Wannan baturiyar mai suna Nina Kof ta sayi doguwar rigar guda.
I like because it's handmade and I like it because it's very colorful. It brings scent to my life.
Ina son wannan doguwar rigar don da hana aka sakata, sannan ga launi daban-daban da ke ɗaukar hankali da sanyaya mini zuciya. Gaskiya ina son tufafin gargajiya na 'yan Afirka.
Sai dai wasu daga cikin waɗanda suka kawo kayayyakin na gargajiya na ganin da a ce ana sayar da kayayyakin da araha, to ba mamaki wata rana a wayi gari duk inda ka juya ka ga ana sanye da tufafin Afirka a Turai, in ji Madam Betty Ado.
We always do small sales because it's very, very pleasurable when you come here. What I want to tell my African colleagues opening shops.
Tunda ana samun cinikin tufafin a koyaushe, ya kamata a sassauta farashin duk da cewa akwai ƙalubale na tsadar biyan kuɗin shago da haraji masu yawa, amma wannan ba zai hana samun riba ba muddin ana samun ciniki. Saboda haka shawarar da zan baiwa sauran 'yan uwana da muke wannan sana'ar tare kenan, kada a tsawwala don an ga ana nan Turai ne.
To a gefen taron wasu da suka shahara a fannin dafe-dafe su ma sun yi amfani da abincin gargajiya a tunatar da jama'a a game da arzikin nau'in abinci kala-kala da nahiyar Afirka ke alfahari da su.
The food was very, very, very good. I like African food every day.
Daga bisani an ci gaba da shagulgula da kaɗe-kaɗe na gargajiya inda mahalata bikin suka cashe da kidan gargajiya na 'yan kabilar KwaZulu-Natal da waƙar marigayiya Brenda Fassie ta Afirka ta Kudu. Bikin da wani jawabi mai sosa rai daga bakin shugaban wata kungiya da ke rajin kare haƙƙin baƙaƙen fata, Dr. Ike Okafor, wani ɗan Najeriya ne da ya bayyana damuwa a game da yanda waɗanda ba baƙaƙen fata ba suke sahun gaba a bayar da labarin Afirka. Amma yanzu ya ce lokaci ne da ya kamata a ɗau mataki.
Our intention is to change the narrative of the way the white people we live in their country see us. The majority of them don't have respect, they don't recognize us, and there's a lot of racism around. And so to encounter this, we have to be a little bit more intelligent in providing things that will...
Burinmu mu sauya tunani da kallon kaskanci da wasu turawa da muke rayuwa da su ke yi mana. Muna son ganin mun kawo gyara ga wasu batutuwan da suka jima suna ci mana tuwa a ƙwarya. Wato mu baƙaƙen fata da ke rayuwa a ƙasashen Turai, idan aka lura za a gane cewa wasu da dama daga cikin Turawan ba sa girmama 'yan Afirka ko ma daraja tarihinmu, ga kuma matsalar wariya da muke fuskanta. Don haka muke amfani da wannan taron don jan hankalinsu. Mun samar da shirin da muke yi wa take da African Heroes, wato tarihin gwarzayen Afirka. A takaice, mun gaji da yadda Turawa ke bayar da labarin tarihin rayuwarmu. Muna son mu samu dama mu faɗi da kanmu, don waƙa a bakin mai ita tafi daɗi.
And no hunter will tell a good story about the lion. So we stand to tell a good story of about ourselves.
Bikin da sauke wasu manya-manyan zane-zane na wasu gwarzayen Afirka kamar su Nelson Mandela da Kwame Nkrumah da Fela Kuti da kuma Chinua Achebe da dai sauransu. To da haka ne za mu yi sallama da ku a cikin shirin na Allah ɗaya gari bamban. A madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki na nan sashen Hausa na muryar Amurka, Ramatu Garba Baba ke cewa da ku na huta lafiya daga nan birnin Salzburg na ƙasar Austria.
To madalla gai da Ramatu Garba, yanzu kuma lokacin da zamu bude layin waya domin ku kira ko bayyana mana ra'ayoyinku kan maudu'in mu na yau. Ya kuke kallon kiraye-kirayen shiga zanga-zanga da wasu matasa ke a kafofin sada zumunta? Lambar da za a kira ita ce alamar tarawa 1-202-980-6850. Kar a manta a ƙara alamar tarar 1. To gashi mun samu kiran mu na farko. Wane ne akan layi? Daga Abuja wane ne akan layi? To da alama kamar na Abuja. To kada mantawa jama'a, lambar da za a kira ita ce alama tarawa 1-202-980-6850. To gashi mun samu kira daga Kaduna. Wane ne akan layi daga Kaduna?
Assalamu alaikum.
Amin wa alaikum assalam. Ya sunan malam?
Masha Allah, kai ne kuna tare da Usman Dan Fulani a anguwar Rana Abuja tarayyar Najeriya.
Usman Dan Fulani daga Abuja. To Usman, muna sauraron ka, me zaka ce kan wannan maudu'in namu na yau?
Assalamu alaikum.
Amin, wa alaikum salam.
Sunana Ibrahim Alarama daga Rigacikun.
To Malam Ibrahim Alarama, kake kallon kira-kiran da ake na zanga-zanga a kafofin sada zumunta da matasa ke yi?
To wannan kiraye-kiraye ni zan iya cewa kusan dole ne ta sa matasa suke na ganin irin tsanani da kuma kuncin rayuwa da ake ciki, wanda kuma izina ne ga ita gwamnati ta san menene ya kamata a yi tun kafin wannan lokaci ya yi. Dan bai dace a ce gwamnati tsaya tana zira wa matasa ido ba tare da fito an yi da ba tare da ta fito ta musu bayani.
To baka gani
gabaninsu,
to Malam Ibrahim, baka gani cewa ana kokarin a dakatar ne saboda kar a ji a tsokarin gyaran gida a tsokanin ido?
Yin shi fa bai da wani amfani matuƙa, musamman a nan Najeriya. Zai wala a ce an yi zanga-zanga na lumana, karshe abin da zai haifar ne ake gudu, amma mene?
To Malam Ibrahim, mun gode, bari mu je jihar Naija. Wane ne akan layi? To na ji
ka daga Kaduna.
To wane ne daga Kaduna? Ya suna Malam na Kaduna?
Alhaji Musa Garo ne.
Alhaji Musa Garo, muna sauraron ka. Ya kake kallon wannan kiraye-kiraye da ake na shiga zanga-zanga a kafofin sada zumunta?
To alhamdulillahi, wannan magana shiga zanga-zanga da ake kawo matasa suke ta kiraye-kiraye, dangane idan muka dauka ya kamata a ce ita gwamnati ta tsaya ta kalli abubuwan da ya kamata dangane da wannan al'amari. Saboda idan muka dauka kaga ita zanga-zanga ne, idan aka shiga ba a san ina za ta tsaya ba. Ko ba mamaki a shiga wannan zanga-zanga a zo a ke fashe wa mutane kaya, ana sata kayan mutane kuma abu ya zo ya zama rikici. To ga inda ita gwamnati za ta tsaya ta kalli abubuwan da matasan suka tsara ko kuma suka roƙa da gwamnati ta duba musu. To ya kamata a ce an tsaya an yi abin da ya dace, gwamnati ta duba maganar subsidy din nan da ya kawo mutane masifa a ƙasa. To ko da shi aka cire ko kuma aka dawo da man ya rage, ko da 300 ne ko 250, ina ganin za a samu ci gaba, za a samu.
To Alhaji Musa Garo,
ban ga muke fata ba, kashe ne muku fata kare. Alhaji Musa Garo, na gode.
To mun gode Alhaji Musa Garo, bar mu je Barno. Wane ne akan layi?
Abdullahi daga nan Borno State local government.
To Malam, me zaka ce kan ya kake kallon wannan kira-kira da ake na zanga-zanga?
Gaskiya kira-kira ne ya zama dole ne ga matasan Najeriya, domin su matasa suna cikin wani haƙula'i na wanda dole sai an yi wannan zanga-zanga.
To ai abin da ake gujewa shine a je ayi kuma tsokane ido, ba a samu abin da ake so kuma ƙarta lamari.
Insha Allah duk wannan ba zai ta, amma dai muna so da gwamnati ya gane san cewa wannan maganar za a yi mai zama kan zanga-zangan nan, ya canza su suka gani suke ba da talakon Najeriya wahala.
To mun gode kwarai da gaske, bari mu je Niger. Wane ne akan layi?
Muhammadu Gali ne daga Damagaran.
To Muhammadu Gali, muna sauraron ka, ya kake ganin wannan kira-kira da ake na a gudanar zanga-zanga musamman a Najeriya?
To zanga-zanga insha Allah abinda muke ma yan uwa mu in Najeriya fata, muna taya su addu'a Allah ubangiji ya hudda Najeriya da wannan kasashen namu daga cikin ibtila'i da muka shiga. Bayan haka nan zanga-zanga bata gyara komi, sai dai ta bata. Ina fatan mutane in Najeriya yan uwa mu roki Allah, Allah ka mu wannan sauki, su kuma magabata su duba su ga yanda in Najeriya suke cikin wannan abin da ya same su. Ya kamata magabata su tausaya ma talakawansu.
To Malam Musa Gali, mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka da ka bayar, ko kuma da ce da wannan gudunmuwa da ka bayar wannan shirin, kuma da daga wayanka ne muka karshen daga wayanmu a yau. Za mu ba ku dama gobe ku kira ku ƙara bayyana mana ra'ayoyi. Mun gode. To masu sauraro, da haka ne muka ƙarshen shirin namu na yau baki daya. Sai a kasance da mu da ƙarfe shirin na safe gobe Laraba, inda za mu kawo muku wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Kamar koda yaushe, za a zuwa shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri da ma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com. Yanzu kan a madadin Mahmud Lalo Detiani kawo muku shirye-shiryen mu na yau, sai kuma Julie Leather Gresham wadda ta tare da bada umarni har ma da injiniyan mu ta yau. Daga nan birnin Washington DC, ni Sarfil Hashin kuma ke cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.